Hello? Hello? Yeah, it's LSV. Mama's boy.
Babe, wai mai sunanki zan so in yi shuka a gonanki ga ki da kaya saura dinki lalle yau zan zama telanki ko ba almakashi zan yanka yadin da laushi kamar bota you very portable kaman joka kin shiga kirjina kaman hanta bo wet go you make me high like claro dalilin ki zan sai da gonan gado dan Allah share ta ni mu da lado kika bi su zaki sha noman roko you blow my mind and you got me going insane and no
you blow my mind got me going sick
kaman citta kina bani jinja ga ki dauke da kalam mirinda shape wane na coca cola zan aure ki ko kina da ebola
kaman citta kina bani jinja
ga ki dauke da kalam mirinda shape wane na coca cola zan aure ki because of you girl zan iya shampoo zan iya shampoo zan dai an ki a bani ke because of your cousin zan iya komai koda za a kai ni prison very simple
kaman gasa cake a cikin oven
zabe ni ya akwati dozo
ni kika zaba
sa akwati dozo
zabe ni mana
akwati dozo
ni ne zafin sa
ka akwati dozo ina a cikin pj zamu yi ko helicopter na san zaki so farin gown domin kina da tsafta ga akwati na gwalagwalai earrings da sarka ina kike son honeymoon a dubai ne ko ko madagascar ina rasa ki dole a mun jaje shi yasa nake so in biki a jeje ko ina kika aike ni baby zan je har ma zai iya lashe tafin kafin ki tunda baki da kauje fine girl so ga ilimi zakin murya like sigari ran bikin mu za a sha bidiri it's your expectation like next level yeah abunda nobody is able give you everything double I'm one best couple because of you girl zan iya shampoo dai an ki a bani ke because of your cousin zan iya komai koda za a kai ni prison very simple
kaman gasa cake a cikin oven
zabe ni ya akwati dozo
ni kika zaba
sa akwati dozo
zabe ni mana
akwati dozo
ni ne zafin sa